Tun kafin daminar ta shekarar 2022 da fadi, masana yanayi sun yi hasashen samun ambaliyar ruwa mai tsanani, wanda wannan ambaliyar ruwa ta yi barna tare da haddasa rasa rayuka da dukiyoyin al'umma, wanda ya haura irin wanda ya faru a shekaru 10 da suka gabata, wato na shekarar 2012. Duk da cewa hukumomin kasar sun alakanta wannan ambaliyar ruwa da canjin yanayi da kasashen duniya ke fuskanta, gwamnatin kasar ta nuna alhininta kan irin barnar da aka samu. Ministar jinkai da kare faruwar iftila'i ta Najeriya, Sadiya Umar Faruk, ta ce gwamnati ta tallafa duk waɗanda wannan bala'i ya shafa, a inda ta ce kasar ta yi asarar dukiyoyin da kuɗinsu ya kai sama da dala miliyan 6.
To, a kan dai wannan hasashen da muke magana, wanda ita World Bank ta yi mana, ana magana dala biliyan 3 zuwa dala biliyan 9. Amma shi median abunan din analysis din shi ne dala biliyan 6 da uri, abinda aka kasa ta rasa ta fannin gonaki, amfanin gona, masana'antu da sauransu.
Wani wanda wannan ambaliyar ruwa ta bare shafa ya ce tallafin da ake biya al'umma ba kasafe yake zuwa gun waɗanda abin ya shafa ba. Ya ƙara da kokawa kan yadda gwamnati ta kasa yin wani shiri don kare faruwar ambaliyar ruwan.
Sunana Amir Muhammad Harbo, daga nan jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya. Ganin yadda abubuwan suke faruwa na yanayin salam, matakan da ya kamata a ɗauka na hannuwar hakan, har yanzu gaskiya babu abin da yake a fili, musamman ma daga ɓangare na gwamnati, wanda a nan yankin da nake a jihar Jigawa kusan babu wani abin da yake a bayyane cewa ana yin kokari wajen magance abin da zai iya zuwa ya dawo, musamman a wannan shekarar.
Ko me gwamnatin Najeriya ke yin kan hasashen ƙara samun mummunan ambaliyar ruwa a daminar bana?
Yanzu dai abinda na farko abinda muka yi shi ne mu fitar da wannan report. Na biyu kuma wannan abu ne na haɗa kai da gwamnatoci na daban-daban, a gwamnatoci daban-daban da gwamnatin tarayya da ta jahohi da ta ƙaramar hukuma da ma'aikatu daban-daban waɗanda suke da wannan hurumin. Dole za a zauna a haɗu a ga yadda za a iya magance ko kawo sassaucin faruwar wannan abu da ake hasashe na wannan shekara.
Jihar Jigawa dai ita ce aka ayyana a matsayin jihar da tafi kowacce samun wannan matsala ta ambaliyar ruwa a bara. Al-Hassan Bala, murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.